بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أيها المسلمين muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kuwa mai komi cikin ikonsa da ƙaddarawarsa ya sake hada mu a daidai wannan lokaci mai tarin albarka lokaci na tsakanin sallar magariba da sallar isha'i a wannan yammaci na ranar lahadi a yau muna 24 ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina tana 1444 wanda ya daidai da 14 ga watan 5 na shekara 2023 miladiya ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafi na risalata abi zaidin al-qirawani mana littafin risala littafin da yake mana bayani akan hukumce-hukumce na addininmu na musulunci tun daga tsariki abin da ya shafi har zuwa sallah da sauransu mana duka ibadoji na musulunci idan ba manta ba mun yi wancan sati mun fara babi na goma ko babi ne na goma mun shiga cikin babi na goma babi da yake bayani akan siffar aiki a cikin salloli na farali da kuma abubuwan da yake haɗe da ita kuma shine darasi na a yau na 14 kenan yau shine darasi na 14 zanni kenan har yanzu muna cikin wannan babi za mu ci gaba da nuna mu dora muna bayani akan siffar sallar asuba shine mun tsaya akan inda malaka yake cewa summa taqra walakin kama zakartu laka wa tukabbiru fi haliki anka yace kai kabbara a lokacin da kake tasawwa kenan kana tasowa da kabbara summa taqra kama qara'ta fil ula yanzu malai yace sai kai karatu kamar yanda kai karatu a cikin raka'a ta farko au duna zalika ko kuma kasa da haka ma'ana kanta da ya fice ma'ana ya kasance ko daidai da wancan ko kasa da wanda kai ma'ana alal misali idan a raka'a farko ka karanta sumuni daya ko rubu'i ka karanta sumuni daya to sai ka tashi sai ka a raka'a ta biyu sai ka wannan karanta nisfi kenan rabin sa ina fata mun fahimta kenan kullun karatun sallar raka'a farko yafi tsawo akan karatun raka'a ta haka ake so ma'ana raka'a ta farko a tsawaita karatun ta na biyu kuma sai a rage a gajarta ko a yi rabin sa ko a gajarta sa'annan kuma a ka'ida idan kuma kai karatu wajen karatu a raka'a farko surar da ka karanta to yanzu ba za ka karanta ta saman ta ba sai ka karanta ta ƙasa da ita haka aka fi so ina fata fahimta amma wai ba wajibi bane ba amma wani yana nuna wannan cewa wajen insha Allah wajen ayyuka irin waɗannan wa taf'alu misli zalika zaka aikata irin haka sawa'an daidai ghayra annaka taqnutu ba'da ruku'i sai dai amma zaka yi alqunutu bayan ruku'i wannan shine fahimtar mazhaban malikiya shi yasa ya koga da yawa inda suka samo yin alqunutu a sallar asuba to amma sai dai ni wannan hadisi na al-qunutu bayan sallar asuba hadisi ne wanda yake mai rauni, hadisi ne da'ifi. Shi yasa ya kaga a sunna, ahlus sunna ba sa yi, saboda haka hadisi ne mai rauni wanda bai inganta ba. Yawwa, akwai hadisin da suka kafa hujja da shi malikiya suke yin al-qunutu a sallar asuba, amma sai dai ni bai inganta ba. Shi ne malai ce wa in shi'ita kanakta qabla ruku'i, in kana so ma kuma kana yin al-qunutu bayan kafin ruku'i, in kana so kana yi bayan wannan bayan ruku'i kuma kana so ka yi kafin ruku'i ba'da tamamul qira'a, bayan ka gama karatu direct sai ka yi karatu al-qunutu. Wal qunutu ita kuma al-qunutun gashi sai ka mana sigar yadda ake yin al-qunutu, shine Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu alayka wa nakhna'u lak wa nakhla'u wa natruku man yakfuruk. Allahumma iyyaka na'budu wa laka nusalli wa nasjud wa ilayka nas'a wa nahfidu narju rahmatak wa nakhafu 'azabak jiddan inna 'azabaka bil kafirina mulhiq. Wannan ita ce al-qunutu, ita ce da yawa masu bin mazhabin malikiya za ka samu da asuba bayan an taso daga ruku'i an gama karatu sai a karanta ka ji an yi shiru, kuma kamar yadda sai zo fita fara mana ita sunna ita a asar ce. To ita wannan al-qunutu ma'ana ne sigar ta wannan da sauran al-qunutu daban, ingancin ta a cikin sallar asuba wannan kuma bata inganta ba. Ina ba ta fahimta. Yace wal qunutu Allahumma inna nas'aluka, al-qunutu shine kace ya Allah ni ina neman taimakon ka, shine Allahumma inna nasta'inuka, Allah ina neman taimakon ka, wa nastaghfiruka, Allah kuma ina neman gafarar ka ka yafe mu, wa nu'minu bika, Allah kuma nayi imani da kai, wa natawakkalu alayka kuma mun dogara a gare ka, wa nakhna'u lak ya Allah muna kankan da kai a gare ka, ma'ana muna kaskantar da kai, muna maka da'a da biyayya, wa nakhla'u muna tumbuguwa muna ciruwa, wa natruku man yakfuruk muna ka barin duk wanda ya kafirce maka, ma'ana ba mu babu duk wanda ya kafirce maka, shine wa nakhla kha ma'ana tumbuguwa mu bar duk wanda ya mu can, kuma nakhna kaskantar da kai na nuna kai bawa ne na Allah mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah da sauransu. Ina ba ta fahimta, shine nan nakhna da kuma nakhla. Allahumma iyyaka na'budu, ya Allah kai kadai muke bautawa, wa laka nusalli kuma ya Allah kai kadai muke yi wa sallah, wa nasjudu ya Allah kai kadai muke masujada, wa ilayka nas'a kuma gare ka muke kai da kawowa, wa nahfidu muna gaugawa, narju rahmatak muna fatar rahamanka, muna kamnar rahamanka, wa nakhafu azabak ya Allah kuma muna tsoron azabanka, aljid azaba da gaske kwa ba wai da wasa ba, inna azabaka bil kafirina mulhiq, lalle azabaka ga kafirai mai riskar suke, wannan tabbas matukar basu tuba ba, basu imani ga Allah, basu musulun da ba, to wannan azabaka tabbas za ta riske su. Summa taf'al fi sujud wa julus kama taqaddama min al-wasf, to yanzu bayan ka gama karanta wannan sai ka aikata a cikin sujada da wajen zama irin yanda ya gabata muka bayani kenan wacce sati da muka karanta, to shi ma haka zakai. Fa iza jalasta ba'da sajadatayn, yanzu idan ka zauna bayan sujudu guda biyu, nasabta rijlaka al-yumna, to a wajen zaman mai zakai sai ka kafa kafarka ta dama, wa budunu asabi'iha ila al-arad, cikin tafin hannunta kuma yana kasa, wa budunu asabi'iha ila al-arad, cikin tafin yatsotsinta yana kallon kasa, wa sanaita al-yusra, yanzu kuma sai ka lankwasa ta hagu, wa afdaita bi alyatika ila al-ardi, yanzu kuma sai ka aje ka damfara shi ne, wa afdaita bi alyatika da tubaburinka ila al-ardi zuwa kasa. Kenan yanzu yana nuna mana zama na biyu, kenan zaman sujada zaman tahiyana na karshe ina ba ta fahimta kenan mi sai ka ajje dubaburinka a ƙasa wala taqud ala rijlika al-yusra amma ba zaka zauna ba kan kafarka ta hagu wa in shi'ita hanaita al-yumna in kuma kana so ma kana iya tankwara ta dama shine ka lankwasa ka linke ta dama shine hanaita al-yumna fi intisabiha a wajen kafata faja'alta janba bahamiha ila al-araji sai ka sanya gefen babbar yatsanyarta yana kallon ƙasa fa wasi'u haka yayi an gane wannan karatun ka gane to tashi da rubar mana so mu gani ko ga magana nawa ce akai ana magana biyu akai ko a wajen bangaren ni a wajen zama to yanzu yi mana na farko mu gani yawwa ka ajiye dubarun kun ga wannan shine idan farko ba wa kudaita bi aliyatika ila al-ard kenan ka ajiye dubarun ka zuwa ƙasa ko ba haka ba to aha wala taqud ala rijlika al-yusra to eh to wa in shita hanaita al-yumna fi bi intisabiha fa ja'alta janba bahamiha ila to kun gane bambancin yawwa wannan shine na farko imi na farkon su gani wannan shine na farko in san samu ne kai haka in haka ta gagarta yanzu aka ce ni kallan kwasa ta dama sai wajen kafa ta faji alta jamba bahami ha ila al-ard to kuga shine ina gefen babbar yatsanya kuga gashi nan kage ka aje shakasa to shi ma haka kenan da aje kenan da wanda yi wancan da wanda yi wannan yace fa wasu ko ne ya halatta ina ba ta fahimta yawwa wannan shi babu shi wannan bai halatta haka kuna gani kana gani kai na can ba yawwa wannan kenan wannan haka bai halatta ba kagan kun ga yadda wannan mutun ya ma kaba shi haka to wannan bai halatta ba to amma mi i wancan na farko to kai haka wannan shine abin so na farko na biyu kuma fa kagan sai kai haka ina ba ta fahimta to da wannan da wancan sun halatta amma wancan shi kuma bai halatta ba an gane to za ku ga kenan kuga ana fahimtar karatun hadu summa tatashahhadu yanzu kuma shikenan kai wannan zama shine zaman tahiya yanzu kuma sai kai tahiya wa tashhudu ita kuma tahiyar gata at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi salihi ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul wannan ita ce tahiyya kenan in kai wannan zaman sai ka karanta wannan tahiyya ga fasarar ta at-tahiyatu lillahi gaisuwa na gare ka ubangiji az-zakiyatu lillahi tsarkaken sunaye na gare ka ubangiji at-tayyibatu salawatu lillahi salloli masu daɗuwar lada kyawawa suna gare ka ya ubangiji assalamu alayka ayyuhan nabi amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi wa barakatuh da rahmar Allah da albarkarsa assalamu alayna amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina haka kuma afsa bayin Allah waɗanda suke nan managarta mana na kware ashhadu an la ilaha illa allah na shaida babu abun bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu shi kada yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida annabi Muhammad bawansa ne manzonsa ne wannan ita ce tahiyya malai ce fa in sallamta ba'da haza ajza aka to idan mutun yayi sallama a haka ana to satayya tayi sallah kuma tayi ina ba ta fahimta amma sabanin waɗanda in suka suke cewa ana tsayawa assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina duk wanda ya tsayawa ala ibadillahi salihina to yanzu da kiyama bata yi ba wasu na ce ana tsaya a nan to ba a tsaya wannan babu wata fatawa ko wata ingancin wannan magana saboda haka duk wanda ya tsaya a kan salihina to bai yi tahiya ba babbar hujja ma ta farko da ta ishe ka fahimta me sunan tahiya at-tashahhudu me at-tashahhudu shedawa to yanzu kai da ka karanta nan kace at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillahi at-tayyibatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin anan ka sheda
kaga babu shedawar yanzu ne zakai shedawar shine zaka ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashe kaga ba shedawar kenan saboda haka tahiyya bata yi ba ina ba ta amfanta kenan saboda haka waɗanda suka dauki wannan tunani na da sai mutun ya zo wajen wa Allah ibadu salihin a tsaya to bi halatta bai suka yi kokari ka gyara yi kokari yar uwa ki gyara ka baki daya kenan ana tsayawa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah to anan ne yanzu mutun yayi tahiyya in ka tsaya anan yayi shine malai ce in ka salamce a daidan nan yayi ajiza ka yama amma wamin ma taziduhu in shi'ita amma yana daga cikin abinda ake so bawa ka kara dan ka kara samun tagomashi da lagan sallan nan da addu'o'i da falala da suke ciki domin guri ne na karbar addu'a guri ne na nutsuwa guri ne da kake daita da mahaliccinka ubangiji madaukakin sarki guri ne daga ke sai ubangiji kenan ya kamata ka kara ka samu ladan abu kai ku kara me kake al'amura na duniya ba ƙariya bace karshen da ko kasuwa ko wani abu kira kaje ko kalle kalle a banza amma mai tsaya kai ibada ka cikakkiya ka samu ladan yace to wamin ma taziduhu in shita yana daga cikin abin da zaka ƙara ya kai dan uwa mai sallah ko ya ke yar uwa mai sallah idan kika zo tahiyya shine sai kice wa ashhadu annal ladzi jaa bihi muhammadu haqqun wa annal jannata haqqun wa annan nara haqqun wa anna sa'ata atiyatun la rayba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad warham muhammadan wa ala muhammad wa barik ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid allahumma salli ala malaikatik wal muqarrabin wa ala anbiya'ik wal mursalin wa ala ahli da'atik ajma'in allahumma ghfir li wa li walidayya wa li a'immatina wa li man sabaqana bil iman maghfiratan azman اللهم إني أسألك من كل خير سألك منه محمد نبيك وأعوذ بك من كل شر استعاذك منه محمد نبيك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن عذاب النار وسوء المصير السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ثم تقول السلام عليكم تسليمة واحدة عن يمينك تقصد بها قبالة وجهك وتتيامن برأسك قليلا هكذا يفعل الإمام والرجل وحده تونا كتيبا إغوا مغوانا الدعاء مجمع أنتا كما أعنا أجيدا دعا تكين سلا كافن كسلمتي كما كنغا وانا لتاك منين مزحب بتا إمام مالك وانا تكا من يقدم مالك يعني wannan ya karanta mu ashe a ina ai kamata mutum yayi sa'a yayi addu'a ashe a cikin sallah ake addu'a kafin ka salamce ake addu'a ba sai an salamce ba tukun a ce salati goma ga annabi salati da salatul fati kaza 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 ashe in muka yi haka sarrai muka yi mun saba ma karantarwa ta buta mazhabul malikiya ashe shi sun ya zo mu addini a karance a ilmance ba da ka ba ba da son zuciya ba kaga kenan ala misali anan a malikiya kuma su karantar da mu ashe kenan a ina ake addu'a ashe in an gama sallah ne liman ya jiro ya ce mana to salati an go muka annabi fatiha da salatul fati kaza da sauransu ko kuma a'a ce kunga ashe a cikin sallah ake kuma mu ƙara karanta a hankali mu ƙara fahimta ga gani kaga ba ni na faɗa ba kai ka faɗa ba karantawa ne muka a karanta a ilmance yace ga abinda ake karawa a wajen tahiyya addu'a da zakai kuma kai kashi kuma irin roman addu'a duk yanda liman inga sai addu'a ba kamar wannan addu'ar ba ashe ki kokari yar uwa ki a haddace kai kokari ka haddace in kai kana gama kana ce assalamu alaikum complete ka gama roƙonka sallah ta cika gashi yace ga abinda zaka ce cewa ashhadu anna allazi jaa bi muhammadu haqqun na shaida cewa abinda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zo da shi gaskiya ne wa annal jannatu haqqun aljanna ma gaskiya ce wa annan nar haqqun wuta ma gaskiya ce wa annas sa'ata atiyatun la rayba fiha kuma alqiyama mai zuwa ce ba mamaki ba kokonto a ciki wa anna allah yab'asu min fil qubur kuma allah subhanahu wataala yana tayar da waɗanda suke cikin kabari Allahumma salli ala Muhammad to kun gani salati Allah kai tsira kai salati ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kai salati ga alayen annabi Muhammad warham Muhammadan ya Allah ka shikan annabi Muhammad wa ala Muhammadin kuma ka shikan alayen annabi Muhammad wa barik ala Muhammad Allah kai albarka ga annabi Muhammad wa ala ali Muhammad haka nan kuma amsa alayen annabi Muhammad kama sallaita wa rahimta wa barakta ala ibrahim kamar yanda kai tsira kai jin kai kai albarka ga annabi ibrahim wa ala ali ibrahim haka na amsa alayen annabi ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ga talikai gabaki daya kai abin yabo ne abin girmamawa اللهم صل على ملائكتك يا الله كاي سيرا كاي صلاتي ga malaikunka wal muqarrabina ya kuma makusantanka mana masu da'a a gare ka masu biyayya a gare ka wa ala anbiya'ik wal mursalin Allah kai tsira da salati ga annabawanka ga kuma manzanninka wa ala ali ahli da'atika ajma'in ya Allah kai tsira da salati da jin kai ga duk wani bawan Allah da baiwar Allah da suke maka da'a gabaki daya a bayan ƙasa duk wanda yake wa Allah biya Allah to kai miski Allahumma ghafir li kuma ka ji Allah ka gafarta mu wali walidayya Allah kuma ka gafarta mu iyayena wali a'immatina Allah ka gafarta mu shugabannin mu jagororin mu wali man sabaqana bil iman Allah ka gafarta mu duk waɗanda suka gabace mu gabatan mu margayan mu duk waɗanda suka mutu da imani Allah ka gafarta musu maghfiratan azman gafara yanke wanda ba goma baya kawai ka yanke ka gafarta ba bibiyar baya duk wani addu'o'i ne kake a cikin sallah Allahumma inni as'aluka min kulli khairi ya Allah ni ina roƙonka dukkan alheri sa'alaka minhu Muhammadun nabiyyuka wanda annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka duk alheri da annabi Muhammad ya roƙa ya Allah to ni ma na roƙe shi Allah ka bani to kai yanzu da Allah aka ce ka zano alheri da annabi ka iya to kaga a dunkule ka ce to Allah duk alheri da annabi ya roƙa ni ma Allah bani shi wa a'udhu bika min kulli sharrin ista'azaka minhu Muhammadun nabiyyuka ya Allah ina neman tsarinka daga dukkan wani sharri da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tsare sa ya Allah ni ma ka tsare ni shi kaga a dunkule ka diba Allah ya baka wannan albarkar ya Allah duk abinda manzon Allah ya nemi tsare Allah ni ma tsare ni da wannan abu namiji ko mace Allahumma ghfir lana Allah ka gafarta mana ma kaddamna abinda muka gabatar na barna na kuskure
nazinubai na saban Allah wa ma akharna ya Allah da abinda muka jirkintar Allah ka gafarta mana su duk gabaki da wa ma asrarna da abinda muka boye muka yi shi ba wanda ya sani to Allah ka gafarta mana wa ma a'lanna Allah kuma duk abinda muka bayyana na laifuka Allah shi ma duka yafe mana wa ma anta a'lamu bihi minna ya Allah da kuma abinda kai ne mafi sani a gare mu da shi Allah duk yafe mana rabbana atina fid dunya hasana ya ubangijinmu ka ba mu kyawawa a nan duniya wa bil akhirati hasana ka ba mu kyawawa a lahira kaga ki ba addu'a ce a dunkule ne ta uso dukkan alheri ya Allah duk wani abu kyakkyawa Allah a nan duniya ba ni shi haka hasana a lahira ki ma duk ka bani hasana a nan duniya ka bani hasana a lahira wa qina azaban nar Allah ka kare mu daga azabar wuta wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ya Allah kuma ina neman tsarin ka daga fitinar rayuwa duk wata fitina ta rayuwa Allah ka kare ni daga ita wal mamat Allah da fitina ta bayan mutuwa azabar kabari tasiradi tallaka sirai ya Allah duk wata musiba da ta zo bayan mutuwa Allah ka kare ni ta azabar kabari da waye da sauransu wa min fitnatil qabr Allah kuma kare ni daga fitinar qabari wa min fitnatil masihid dajjal ya Allah kuma kare ni daga fitinan shafaffe la'ananne shine dushar ya Allah ko da ya bayyana to Allah kare mu daga sharrin su da bala'in sa wa min azabin nar Allah ka kare ni daga azabar wuta wa su'il masir Allah kuma ka kare ni daga mummunan kuma koma daga kimar shine malaba ce ta mugun karshe to haka diba addu'a da aka karanta da kai a kawo abin da yake ilsifi ka haddace kuma a tahiyya da ka gama tahiyya ka karanta ka roke dukkan alheran duniya da lahira ka nemi tsarin da dukkan sharrin duniya da lahira ka nema ma kanka gafara kuma ka nema ma iyayen ka gafara ka nemi aljanna ka nemi tsarin da huta a saukake kuma kayi sunna ta karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu wannan ɗan izala ne suka ce kaga wani tafi ne na fiqh malikiya kuma kaga gashi a karance gashi yace wasu almasira ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai wannan annabi wa rahmatullahi da ramar Allah wa barakatu da albarkarsa assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin abusabain Allah managarta sai malai ce summa taqulu assalamu alaikum taslimatan wahida ci a lokacin zaka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi taslimatan wahida sallama guda daya an yaminika adamaka taqsidu biha qubalat wajhika wanda kana nufin wajen fuskarka wata tayamunu bi ra'sika qalilan sa'annan kuma karkata kanka kadan haka za yafi alil imam haka liman zai yi wa rajulun wahadahu da mutum da yake sallah shi kadai da Allah anan ta kai ba sallah ya addu'a kunga a cikin addu'a a cikin sallah ashe ake addu'a in kai kuma sallah in kai wannan addu'a a cikin sallah ta dace da karanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ka karanto alheri karo ku alheran duniya da lahira ka samu gadi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga ka karanto ma kan karo ko ma kan alheran duniya da lahira kaga sabanin mu bai mu gama sallah wani ya mana jam'i ya ce kwa jiwa ayi salati goma ga annabi kursiyu da kuma wallahu ba ce salati fati kaza kaza da babu shi kaga da haka ake kaga annan al-littafin da musa ma fiya kamata a ci ci to in ka salamce sai a jiwo liman ya jiwo ya ce ayi addu'a ayi salati ga annabi ayi kaza amma kaga sai a karanta da kai a cikin sallah ka kafin ka salamce kake wannan addu'a nan ne wajen karbar addu'a anan ne addu'a ta fice a nan ne kake fadawa Allah duka bukata kaga duka wadannan addu'o'i bukatocinka ne Allah ka gafarta mana abinda muka gabatar abinda muka jirkintar abinda muka boye abinda muka bayyanar Allah ka ba mu alheri a duniya kyawawa a duniya kyawawa a lahira ya Allah ka kare mu daga fitinan duka ga ne ka roka a bayan sallah
azkar inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta su kuma addu'o'i ne na ibada Allah mahallicin kai ka roka to yanzu a bayan sallah sai kai wasu azkar wanda Allah subhanahu wataala sai dadin karba maka naka ne zuwa duk bukatunka ne a cikin sallah ka fada wa Allah to na bayan sallah to Allah ne ake wa to kaga mu kuma sai mu ba ma yin wancan kuma ba ma yin na Allah sai mu tashi mu bid'a Allah ka babu ikon jarawa ka babu ikon fahimta to kun gani ashe anan kun gani wannan littafi in da wannan ɗan izala suka faɗa to ashe kun ga wannan littafin ma ɗan izala ne ashe kun ga mazhabin maliki ta mu ɗan izala ce to shi ne sunna a karance ne abin ba wai aka bane ba ahlu sunna wala shi da wanda kuna ce musu ɗan izala ana ce ɗan izala shi yasa ba ce ahlu sunna kun ga su suna koyi abinda suka karanta shi ne kun ga gashi a karanci ne kuma a mazhabin ta malikiya to me yasa muke sabanin haka aka ga ba haka muke ba ko amma kuma gashi da mun bude bakin mu ce mu yan malikawa ne to ga yanda malikiya take amma kuma ba mu yi haka wa ammal ma'mum amma kaga ma'mu fa yusallimu wahidatan sai sallama guda daya yata yamanu biha qalilan zai damanta kanka kansa kadan wa yaruddu al-ukhra ala al-imami sai mai da guda akan limaminsa qubalatahu ma'ana mafuskantar lima yashiru biha ilaiha zai nuni zuwa gare ta wa yaruddu ala man kana sallama alaihi ala yasari haka kuma sai mayar da sallama akan wanda ya masa sallama a hagunsa bana idan akwai mutum a hannunsa na hagun sai ya sallama in babu kawai ya yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi dama assalamu alaikum kun gane ita ce wannan kubalatul imam yayi kubalatul wajhi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum in kuma a hannunka akwai mutum guda ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah shine har ma mai kawai yana nace wa an yasarihi in kana biya ahad a hagumanka in ya kasance a gaban guda su a malikiya in babu mutum a hagumanka to kawai zakabi ta kubalata wajhika wajen liman ku fuskarka assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum in kuma akwai mutum a hagun ne zakai assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum
fa in lam yakun sallama alaihi ahadu lam yurid ala yasari shi'a yace to in ba wanda ya sallama a hagun insa to ba zaka mayar ba wa yaj'alu yadayhi fi tashhudi ala fakhizai to
yanzu kenan ana karantar da mu kenan mun gama tahiyya ka gama addu'o'in da zakai a tahiyya ci to in ka zo tahiyyar to abinda ake dora hannunka ya sha'al yadayhi fi tashhudi ala fakhizai ka dora su akan cinyoyinka hannayenka sai ka dora su akan cinyoyinka haka ake ba wani wani sai ka yi sallah kawai sai ka yi ajiye hannu haka a in an zo tahiyya hannaye a bisa cinyoyi ake dora su wa yaqbidu asabi ayadihi al-yumna amma sai ya jimike hannunka hannunsa na dama wa yabsudu sababata sai kuma ya shimfida sababa mu cece sababa manuniya ya tsotsin da ko gasko ce suna da suna wannan ita ce ake cewa sababa manuniya ita ake cewa sababa sunan ta ba wannan kuma ita ake ibhama to koce da sunanta wannan kuma bunsur wannan kuma khinsir wannan kuma wusda wannan kuma sababa wannan kuma ibhama to yanzu kun ga sai aka ce waje al sababa waye busudu sababa eh ka jimke hannunka bayan ka jimke hannunka waye busudu sababa sai ka bude sababa sai ka shimfida ta wa qad nasaba harfaha ala wajhihi a lokacin kuma mutun ya kafa gefanta akan fuskar sa ma'ana kenan kaga gefanta yana kallon fuskar ka wa ikhtalafa fi taharikiha to amma wajen motsa ta anan malamai sun yi sabani akwai dan sabani wajen motsawa zaka samu akwai masu motsa akwai kuma wanda zai rike ta haka kawai
an gane kenan idan ka bude ya danyar ko ka jimke ta haka tsaya tak ko kuma kana yi kana motsa ta kana tahiya kana motsa ta to bayaniya me yake ma'anar yin haka
faqila malai ce ya taqidu bil isharati biha anna allah ilahun wahid
lokacin da mutum ya zo ta giya ko sai riki ya tsanya shaka guda ɗau ya dora akan cinya ko ganin jimkewa ake wani kawai sai ka same shi ya sar ya saki ya tsanya kawai na wani haka haka ba haka ake ba kun ga kaki a ka'idance mallan dalla dalla kenan ka jimke ka bude sababa yanzu kuma ka dora akan cinyarka to wanda yayi haka shi yake ya taqidu bil isharati bi annaha biha anna allah ilahu wahid a ha wanda ya haka to yana kudurtawa cewa allah ɗaya ne ma'ana ka sheda cewa allah ɗaya ne shine ma'anar haka wa ya ta'awwalu man yuharrikuha annaha maqma'atun shaytan su kuma waɗanda suke kada ta haka ana kariya kana kada ta haka maimakon ka rike ta haka to masu kada ta su kuma tawilin fasarar sa shi kuma kamar guduma ce ta kwada shedan shedan ne kake kwadewa ko ko ne yana da ma'ana ko kai haka cak ko kuma ka dinga kada ta in kana kada ta to kana kwabsar shedan ne in ka rike ta haka kuma kai aqida cewa Allah subhanahu wataala shi ne ma'ana tauhidi kenan to ko ne ya halatta wa ahsibu tawila zalika an yazkura bi zalika min amr sallati malam yace duka gabaki dai ko wanne kun gane malamai yanda suka fasara kuma ko wanne ka doka ga ma'anar da yake yace hey malam yace amma ni abin da nake so da kai kawai ka rike su waɗannan in wannan kai haka in ma kuma kada ta kai da wanda ya kadan da wanda ya rike haka yace ka sanya a ranka cewa kai dai wani umurni ne kake nuna ibada domin mi wanda aka sauko wa da sallar shi ya karanta wa aka sauko wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma wa aka ce mi koyi da shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana kuma sa'an nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah ina fata an fahimta sai malai ya ce da duka kar ku sha yayya war kai da kake haka ka ce dole sai wancan yayi a'a kai da kake kira ka ce dole kowa sai haka ka ce kai ka ce naka yafi wanda ya ce na ce a'a duka kowanne yana da amfani yana da fa'ida duk wanda ya wancan da ya wancan amma ya ce abin da nake so a gare ka ya kai bawa ya ke baiwa idan ka zo wannan ka kuntarta cewa umarni ne kawai na ibada ne kake yi shikenan ka huta ba ranka kaga babu zancen jayayya cewa wani yafi kowa ne yafi kowa ne yayi daidai kowa ne bai daidai ba shine ce an yazkura bi zalika min amr sala ka tuna cewa ko umurni ne na sallah al'amari ne na cikin sallah ma yamna'uhu insha Allah an sahau abinda zai hana ka in Allah ya so daga rabkanuwa fiha a cikin sallah wa shughuli anha da kuma shagaltuwa kana sallah ka shagaltu da ita wa yabsudu yadahu al-yusra bayan haka sai mutun ya shimfida hannunsa na hagu kenan yanzu an nuna mana hannun dama yadda ake yi a sallah kenan daga yau a ilimin ci gashi in ma wani ce ina gani gashi kai a littafi a gaban ka kana iya rike fashi da nan ba da komi zo karanta nan gashi kenan kaga ba da ka kake ba da ilimi ala basira kenan hannun dama jimke shi ake ya tsanya tsai a bude ta sai a rike haka ko ka kada ko ka riki to na hagun fa shine yace wa yabsudu yadahu al-yumna yanzu hannunka na hagun sai ka shimfida shi ala fakhazihi al-aysar shi ma sai ka dora shi kuma akan cinyar hagun hannun dama akan kafar dama cinyar dama hannun hagun akan cinyar hagun wala yuharrikuha to ita kuma ba motsa ita kawai ta da hagun shimfida ta ake sai a riki ta dama ita ce ake jimkiya ita ce ake kadawa wala yashuru biha ita kuma ta hagun in kawai hannun zaka aje ba a nuni da ita ba a kadawa kawai hannun zaka shimfida a saman cinyar ka shikenan ita kuma wannan sai ka rike to wannan ita ce karantawa ta ilimi a ilmance a karance ba da ka kai ba da sheda da dalilin ka wa yastahabu zikru bi islis salawat
to abinda ake so bayan mutun ya gama sallah to abinda ake so azzikir ambata Allah zikiri ake a ƙarshen kowace sallah ya zikirin yake ce yusabbihu Allah 33 shine mutun yayi wa Allah tasbihi 33 subhanallahi 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 33 wa yahmudallaha 33 sa'annan kuma sai kai wa Allah hamdala shi ma 33 walhamdulillah 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 33 wa yukabbirullaha 33 a lokacin kuma sai kai kabbara kai wa Allah kabbara 33 ma'ana ka girma Allah 33 shine wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar wallahu akbar har 33 shine idan mutun ya gama sallah ga zikirin da ake so mutun ne shine tasbihi 33 tahmidi 33 takbiri 33 wa yahtimu limi'ata bila ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir saboda haka sai mutun ya cike ta dare da kalmar la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mana sai mutun ya cike ta da la ilaha illa Allah babu abun bauta da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika lahu shi kada yake bashi da abokin tarayya lahul mulku wa lahul hamdu yana da mulki yana da godiya wa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko na afsa dukkan komai wa yastahabu bi isri salati subhi at-tamadi fi dhikri wal istighfar wat tasbih wad du'a ila dulu'i ash-shams aw qurbu dulu'iha wa laysa wajib to kun ga abinda ake so a ƙarshen sallah kun ga anan ne ya kamata dai akwai a mana sallah ashe kuma a faɗa mana bayan sallah kuma ga addu'a da ya kamata ashe inda ya dace ashe kun ga gurin da shedan sai mana san su kontrare eh sai juye mana ga inda ya dace mu yi addu'a ta samu karbuwa ta samu ta gomashi ta yi daidai da karantar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai juye mana sai murda mana sai mu fito sallah sai mu bid'a Allah ya shirye muka gyara mu ta babu ikon gyarawa wa yustahabu kuma ana so bi isri salati subhi a ƙarshen kowace sallah asuba at-tamadi fi dhikri mutun ya zauna a wannan guri a masallaci ka ci gaba da zikir wal istighfari kai ta istighfari wat tasbihi kai ta tasbihi wad du'a'i da addu'a ila dulu'i shamsi har zuwa hudawar rana ma'ana abinda ake so dan uwa yar uwa idan ka gama sallar asuba kar ka tashi daga wannan guri naka ka ci gaba da zikiri ka ci gaba da istighfari neman gafara Allah ka ci gaba da tasbihi ka ci gaba da la ilaha illallah ka ci gaba da addu'o'i roƙon Allah buƙatocin duniya da lahira kana nan har rana sai ta fito aw qurbu dulu'iha ko kuma kusa da hutawar rana in san samu ne kamar yadda hadisi ya tabbatar ka bari har rana ta fito rana in ta fito ta daga ta buce kamar mana tsawon baka a lokacin sai ka tashi kai raka'a biyu sai ka fita kaje gida ka shiga kwaro a cikin duniya sai a je a shiga har kallon duniya yanzu rayuwarka safiyar nan ka bude ta da ambaton Allah ka bude ta da istighfari zaka ga haske da bude da al'amura daga abuwa suna tafiya ne kaga abuwa Allah yana sauke maka abuwa duk abin da dai ke tara maka hankali ko abin da kana ganin shi da wuya zaka yi kawai sai ka Allah ka maka sifasil ka dinga yi matukar mutun yana haka bayan sallar asuba zaka zauna anan a cikin masallaci kai ta zikiri kai addu'o'i har rana ta fito ta dan daga sama kai raka'a biyu tukun ka fita ka shiga har kan duniya to wala kullun ka dinga ganin haske ka dinga ganin ci gaba kuma zaka ga abubuwa masu wahala Allah yana sauke maka suna sauka wala sai bi wajibi amma fa ba tilas bane ba ba wajibi bane ba a'a ba wa ko baiwa idan yayi shi da kanshi zai san akwai nasara akwai ci gaba wayar ka uraka a tali fajari kabla salati subhi to kuma sa'an nan idan alfajir yake to kafin ayi sallar asuba ana so mutun yayi raka'atayn fajr qabla salati subh kafin sallar asuba ba'da al-fajr bayan fujowa al-fajr yaqra'u fi kulli raka'ati bi ummi al-qur'an a kowace raka'a mutun ana so mutun ya karanta fatiha yasurruha kuma zai yi ta asirce wal qira'atu fi suhuli akwai lokacin to kenan sai mu tashi wal qira'atu fi yanzu mun gama da sallar asuba da raka'atul fajr bayan al-fajr ya keto kenan ana so mutun ya raka'a guda biyu shine raka'atul fajr sunna ce ta karantar da mu haka Allah ya yi kemu ba mu yi kuri insha Allah zamu tsaya nan da fata mu huta dai Allah ta rahama cikin ladan abin da muka kuskure Allah ya fi mana bukatun na alheri Allah ya jama su Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mu iko binta ka nuna mana kariya kariya ta ba mu iko guje mata subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh